leaves, there's map of the world, there's map of the world. You can see she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. Everything around her is a super pure light. The proof is around her, feel the benefit of it, it makes you calm. She heard you cup is beaded in her bone. Sally, I see. This is what I wanna be, Sally, I see. Why the hell do you mean so much to me? This is what I wanna be, Sally, I see. Why the hell do you mean so much to me? Da 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 da